أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد إن شاء الله ذا متشكرة من هنا لتشين أشريا ذا متشحرف السعدي إن شاء الله. إمام الألفاظ زي يني منا وعزي ينا قيا منا صبرت على إصلاح قلب برسله صبورا ترأي الوهود نصفله سك الجسم للفئل الجميس بإجه الجميل بهله سن النفس عن قول الكبيه وفئله فإنك من يهسي عليك ويستقفي. يتي صبرت على إصلاح قلب برسله صبرت ka zauna ala islahi kalbin bisa gyara zuciyarka bi rislihi ta hanyar sassautawa. Ka zauna baka kula da gyaran zuciyarka ba kenan, shine sabarta. Ka zauna ala islahi kalbin bisa gyara zuciyarka bi rislihi, amma fa ta hanyar sannu-sannu. Kana yau zamu daina, goma ne zamu daina, shine rislihi sannu-sannu. Yau ne a'a mu ba a hankali, yau ne zamu gyara, zamu daidaina kaza dinnan da muke yi, shine birislihi ta hanyar sannu-sannu. Amma da dinka dage ka jajirce ka gyara a kana ta bin abin a hankali. Saburan turai uluhi duna sufrihi, saburan halin kasance gawarka mai yawan hakuri bisa ciwon zuciyarka. Duk da in jikinka yana ciwo za ka yi maza-maza ka tafi asibiti, amma kuma ka san zuciyarka tana ciwo kuma ka yi hakuri, shine saburan halin kasancewarka mai hakuri da zama da wannan ciwo na rashin kyan zuciya. Tura'i ulwahu, kana kula da saman jiki ne, duna sufulhi baka kallon ƙasa. Ma'ana kullun jikinka kake kiyayewa. Da ka ji zazzabi za ka je asibiti, da ka ji kaza za ka tafi asibiti a duba lafiyarka. Amma zuciyarka tana ciwo, ka san zuciyarka akwai matsala, ka ji ka nemi shehunnai waliyai bayin Allah da za su taimake ka wajen gyara wannan zuciyar. Shine saburan halin kasancewarka kana yin hakuri. Tura'i ulwahu, kana kula da saman jiki ne, duna sufuri baka kallon ƙasa, shine abin da ya shafi zuciya. Sukil jisma lil fi'l al jamil bihillihi, sukil jisma, kalazumtawa jikinka, shine sukil jisma, kalazumtawa jikinka lil fi'l al jamil, ga aiki mai kyau, bihillihi, ta hanyar warware zuciya, warware mungayen kulluka da suke cikin zuciya. Kalizumta wa zuciyarka aiki mai kyau ta hanyar bihillihi, da warware munanan kudice-kudice na zuciya, siriya su hasada su kyashi su san girma. Sunin nafsa, ka kiyaye ranka an kaul kabihi daga mummunan zancewa, fi'ilihi da mummunan aiki. Fa'in daka man yuhsi, to abinda nake gaya maka fa'in daka, ya tabbata a nan gurinka tare da kai, man yuhsi, akwai wanda yake kididdige aikinka. Man yuhsi alayka, akwai wanda yake kididdige ayyukanka, shine mala'iku. Wa kulli shay'in ahsaynahu kitaba, wa yastaqsi, da kuma wanda yake kaiwa matuka wajen binciken ayyukan me kake yi. Kaga duk wanda yake aiki ya tabbatar da ana ganin sa, ai kaga zai tsaya aiki mai kyau ko? To abin da yake so ya gaya maka, to fa'in da kaman yuhsi, ko ka sani ko baka sani ba, ko ka yadda ko baka yadda ba, to fa indaka nan ta da kai mai husi akon da yake rubuta duk abin da kake yi. Alaika wayastaqsi, da kuma wanda yake matakar kaiwa matakar wajen binciken ayyukanka. Safa'uka an ilmil guyubi shaqiqatan saratha burukum fil fuadi shaqiqatun sunin nafsi lishaytani fa hiya shaqiqatun sadita wa lam tazra alayka wa lam tazhar alayka haqiqatan wa lasta taluhu ash-shams wa laysa taluhu ash-shamsu lil a'yunir ramsi. Safa'uka, sarkin zuciyarka, an ilmil guyubi, ga ilmin nan na gaibu, shaqiqatun, wani irin ruwa ne. Safa'uka, sarkin zuciyarka, ka tsarkake zuciyarka, ka fidda duk wani wanda ba Allah ba a ciki. To shaqiqatun, ruwan sama ne, an ulmul guyubi, na ilimin gaibu. Ma'ana daga lokacin da ka tsarkake zuciyarka, sai ilimomi su ta shigo maka daga Allah. shine safa'u ka tsarkin ka ana ilmul guyubi daga ilimi na gaibu shaqiqatun wannan abun ruwa ne mai alwaci wanda zai rika shiga zuciyarka yana wanke zuciyarka sarat ha burukun fil fuadi shaqiqatun burukun walqiya shaqiqatun wacce take mai tarwatsuwa mai watsuwa sarat ha sai ta kiyaye wannan zuciyar taka sarat ha sai ta kiyaye ta fil fuadi a cikin zuciyarka mana in zuciya ta gyaru to sai haske na ma'arifa ya shiga wannan zuciyar shine burukun walqiya fil fuadi a cikin zuciya shaqiqatun mai tarwatsuwa sarataha ita ce take kiyaye wannan zuciyar taka sunin nafsa ka kiyaye ranka li shaytani daga sharrin shaytan fahaya shaqiqatun ita rai nafsu shaqiqatun yar uwar shaytan ne kama shaqiqiyar su ne uwa dai uba da shine shaqiqatun kaga anan akwai shaqiqatun shaqiqatun guda uku amma kowace ma'anar ta daban safa'uka an ilmul guyubi shaqiqatun wannan shaqiqatun anan ma'anar ta ruwan sama sarat haburukum fil fuadi shaqiqatun wannan kuma shaqiqatun kamar mai watsuwa mai tarwatsuwa mai watsuwa sunin nafsa li shaytani fa hay shaqiqatun wannan kuma shaqiqiya wanda dan uwa wanda ake uwa dai uba da sabita kai kishirwa ta ilimi na ma'arifa kishirwa ba ta wannan ba kishirwa ta rashin sanin Allah shine sadita kai kishirwa ta rashin sanin Allah walam tazhar alayka haqiqatan su wadannan walam tazhar shi ilimin ma'arifa din walam tazhar alayka bai bayyana a gare ka ba haqiqatan a haqiqa saboda zuciyar ba kyau zuciyarka ne ba kyau shi yasa wannan ilimin ma'arifar bai bayyana a gare ka a haqiqa baka samu ilimi na haqiqa ba walaysat taluhu shamsu rana bata kasance tana bayyana ba lil a'yuni ka idanuwa arrim arramsi masu ciwo idan da yake ciwo baya gani shi ai ko rana ta fito ba zai gane ba to saboda haka duk wanda zuciyarsa ba ta yi kyau ba to ba zai samu ilimi na ma'arifa na sanin Allah ba zai samu ilimi na haqiqa ba sibaka mabatil gumtirgam walam taku khayran sana'ata qabihan fil mashi bi tahayyuran sabawta ila al-fani wa sa'ata khayran sifatuka la yazdadu illa taghayyuran faqubbiha min wasin wa qubbihta min shakhsi sibaka mabafirgan walam taku khayran sibaka quruciyarka shine yarintarka maba ta kare shirgan abanza walam taku khayran ba kasance kai ayyuka na kirki masu yawa ba shine walam taku khayra ba kasance kai ayyuka masu kina kirki da yawa ba sana'ata qabihan ka aikata munanan ayyuka filma shibi lokacin da kake da furfura ta hayyura saboda tsabar dinwarka kai furfura a lokacin da ya kamata ka tafi zuwa ga Allah kuma ka kawo mummuna aiki shine sana'ata qabihan ka aikata mummuna aiki filma shibi a cikin furfura ta hayyura saboda dinwarka sabauta ila alfani sabauta ka karkata ila lafani zuwa ga mai karewa ita ce duniya wa sa'ata khayra wannan zabin yayi muni da kanka ka zama abin da zai kare ya lalace to wa sa'ata khayra wannan zabi yayi muni sifatuka sufofinka masu kyau la yazdadu la tazdadu ba abin da take kara illa ta khayran sai kara gurbacewa kullun ayyukanka masu kyau kara gurbacewa suke faqubbiha sai aka muna naka min waskin a siffarka in za ba da siffarka za a faɗo su muna na ayyukan ka ne shine faqubbiha sai aka muna naka min waskin a siffarka waqubbihita kuma kai da kanka sai kai muni min shaksi a siffarka a jikinka kai ma sai kai muni siffofinka sun yi muni jikinka ma yayi muni saboda rashin gyara zuciya sahayta li jam'il mali lam takshi zamuhu salahuka an tarda bihi liqawamuhu surakuka jahalin in faqatta suwamuhu safalaka waqatun fartajaita zawamuhu harista ala ma laysa yadriku bil hirsi sahayta li jami'il mali lam takhshi zamuhu sahayta kai tafiya li jami'il mali dan ka tara dukiya lam takhshi zamuhu baka ji tsoron aibin aikin ba sahaita kayi aiki ko kayi tafiya da jami'il mali dan ka tara dukiya lam taksha baka ji tsoron zamahu aibin wannan aikin ba baka ji tsoron aibin wannan aikin ba kawai abin da za a samu kake kallo baka ganin munin aikin salahuka an tarda bihin linkiwa buku salahuka gyaranka a duniya in kana so ka gyara zuciyarka ka zama mutumin kirki to salahuka gyaranka an tarda bihin lin ka yadda da abin da yake na halal kiwamuhu wanda yake zai iya tsaida maka cikin ka mana abin da yake na halal ko ya yake to ka yadda da shi shine salahuka gyaranka an tarda bihin lin ka yadda da dukiya ta halal kiwamuhu wanda za ta iya tsaida maka cikin ka abin da zaka iya ci ka rayu baka mutu ba shine kiwamuhu abin da zai iya tsaida maka cikin ka ka iya samu ka rayu baka mutu ba Surakuka ihunka shine surak kamar ihu ko tsawa ko daka ihu ko shewa surakuka ihunka jahalun wani abin jahili ne jahilci ne in faqat taswamuhu idan karasa garken garkensa in mutum yana tare da garki na dabbobi ko raƙuma ai zaka je na ihu yana ƙara yana kora su to kaga shi wannan tunda yana tare da garken su in yayi kaga shi daidai ne amma haka kawai ba dabbobi a wurin ka aka kazo gari kana ta ihun yadda ake kora dabbobi ka zama me sunanka ka zama mahaukaci to duk wanda yake ihu akan duniya to kamar bai bai samu duniyar bane surakuka ihun ka jahalun jahilci ne in faqatta idan ka rasa suwamuhu garken sa amma wannan suwamuhu garken sa ne yana komawa ne kamar dukiya ta halali mana duk ihun da kake jahilci ne in dai ba dukiyar halali ka samu ba ko da ka tara dukiyar kana ta ihu ka tara dukiya in dai ba ta halali bane to dai duk aikin banza ne safalaka waqatun lokaci yayi dadi a gare ka farta jaita sai kake burin dawamahu dawamar wannan lokacin kana nufin kullun za a zauna za a dawoma cikin jin dadi a ita duniya jujjuyawa take harista kana ta yin kwadayi alama lai sai duraku zuwa ga abin da ba a riska sabir hirsu da kwadayi shine dawamar ni'ima ta duniya kana ta burin haka ita kuma dawamar duniya ba a yi dan ni'imar ta dawama ba shine sanabil ahwa'il li nafsin madallatun saghawta ilaiha hina qadar kadillatun subuhu kama shaybin dalalun wa dallatun salahu karhanin fi fasadika ballatun gubinta ama tafadi gala'aka birraksi sanabilu ahwa'il li nafsin madallatun sanabilu masifu ahwa'in na soye-soyen zuciya madallatun mai batarwa ne li nafsin garai mai halakarwa ne garai sanabilu ahwa'in masifu na soye-soyen zuciya madallatun mai batarwa ne ko kace mai halakarwa ne li nafsin garai sagauta ilaiha ka karkata ilaiha zuwa ga san zuciya shine lokacin da billatun bata qadatka ta jagorance ka subuhuka abincin safiyarka an ce subuhu shine kamar abincin safa karin safe kare da shi yake cewa ugali subuha inda afdali marsali mursali an ce subuhu shine abincin safe amma anan subuhu yazo da ma'anar kamar yarinta subuhuka aikin yarintarka da zaka ta aiki irin na yarinta ma'ashaibin tare da kuma cewa kayi furfura dalalun wannan abin bata ne wadallatun da kuma dimaucewa kayi furfura kuma kana aiki irin na yara shine subuhuka aikin ka irin na yarinta ma'ashaibin tare da cewa kuma kayi furfura dalalun wannan abin bata ne wadallatun da dimuwa salahuka rahanun fil fasadi ka ballatun salahuka aikin ka na gyara rahnun ya zama kayan jingina fi fasadika cikin barnarka dallatun wannan abun halaka ne dallatu wannan abun halaka ne ko kace lalacewa ne ko kace aikin banza ne gubinta an yaudare ka amma ta fadigala an amma ta fadigala aka amma ta fadigala aka yanzu zaka fanshi gala aka abinka mai tsada da ruksi da abu mai arha zaka dauki abu mai tsada ka bayar a baka abu mai arha shine ka dauki aikin ka na addini ka dauki ibararka ka karbi duniya wanda kwana bi ta yi expire sahihun qawiyul jism wal qalb muzminu sarihun nifaqin wal nifaqin fi'li wal qalb mu'minu salihun bi azmin laysa fil fi'li husinu sududuka an fahmin nasihata muzinu bi annaka an dunyaka muttasil al fahsi sahihun qawiyul jism wal qalb muzminu sarihun nifaqil fi'li wal qalb mu'minu sahihun jism sahihun gashi kana lafiyayye qawiyul jism mai kakkarfan jiki komai zaka iya yi wal qalb amma zuciyar ka muzminu ta kasance mai rashin lafiya jikinka lafiyayye ga karfi amma zuciya kuma babu lafiya ta kasa yin ayyukan alkhairi sarihu nifaqin nifaqil fikri nifaqil fi'li sarihu mai bayyanar da nifaqil fi'li munafurci ne a aiki da an ga aikin ka an san akwai munafurci a ciki shine sarihu nifaqil fi'li mai bayyanar da munafurci ne a aiki wal qalbu ita kuma zuciya mu'minu ta riga da tayi imani ta san cewa lalle aikin nan da ake akwai munafurci a ciki shine wal qalbu ita zuciyar ka mu'minu ta riga da ta sani tayi imani cewa fa harkar munafurci harka ce mara kyau kuma ta riga da tayi imani cewa waɗannan ayyukan da ake ba Allah ake yi ba kai a ranka kai da kanka ka san ba dan Allah kake ba shine abinda Imam Al-Fazal yake gaya mana salihun bi azmin laysa fil fi'li yusun salihun ga ka kai mutun ne mai san kai abin kirki shine salihun mutun ne mai siffantuwa da mutanen kirki bi azmin aniyarsa kullun niyyarka kai abin kirki laysa yusun amma bai kasance yana kyautatawa ba fil fi'li a cikin ayyuka saboda sabbin san zuciya a zuciyar ana so ya abin ayyuki a alkhairi amma an yi aiki alkhairi kuma to yaya haikokin neman abinci shine laysa yusun bai kasance yana kyautatawa fil fi'li a cikin ayyuka sududuka an fahimin nasihata muzinu sududuka kawar da kanka shine sududuka kawar da kanka an fahimin nasihati game da fahimtar nasiha ana ta maka nasiha amma kana na kawar ba ka gane ba an fahimin nasihati game da fahimtar nasiha muzinu wannan abin shi yake sanar da mutane bi annaka cewa fa kai muttasilul fahasi mai sadar da bincike ne an duniya ka akan neman duniyarka nasiha da ake ta maka kake dauka wannan abin shi yake cewa fa kai fa kawai duniya kake nema shine sududuka kawar da kanka an fahimin nasihati game da fahimtar nasiha muzinu wannan shi yake sanarwa bi annaka cewa fa kai muttasilul fahasi mai sadar da nema ne da bincike an duniya ka akan duniyarka sawafir duniya la tazalu tu'assisu sawarta laha tabni biha wa tu'assisu samarta bi umranin bi haddari yasbasu sadiquka shaytanin ilaykum waswisu bi fitnati maghtarin wa lazzati maghtassi sawafir duniya la tazalu tu'assisu sawafir duniya masifun duniya shine sawafir duniya masifu irin na duniya la ta sali bata gushe ba to asisu tana kaiwa da komowa da dufunta shine to asisu walaili idza asasa duhu ya shiga amma duhun bai gama shiga ba shine to asisu sawafir duniya masifun duniya la ta sali bata gushe ba to asisu tana kaiwa ta komo ita bata sauka gaba daya ba ita bata tafi gaba daya ba shine la ta zalaba ta gushe ba to asisu tana fuskanto da dufin ta zuwa gare ka sawarta laha sawarta ta karkata laha ga ita duniya din tabni biha kana ta gini biha da duniya wato assisu kana kara kama foundation ka cikin duniya shine tabni biha kana gini biha da duniya wato assisu kana sa foundation ka cikin duniya samarta bi umranin bi haddari yasbasu samarta ka zabi zama shine samarta ka zabi zama bi umranin a cikin abin rayawa samarta bi umrani bi haddaru yasbasu ko kuma kace samarta ka ji dadi bi umranin a cikin wata iyar bi umrani da abin rayawa bi haddaru yasbasu wadda addaru gida yasbasu yakan zama fako biha a wannan gurin ka ji dadi da wata abin rayawa ita ce duniya wadda addaru gida yasbasu yakan zama fako biha da ita mana ka yadda ka zabi abinda bayan kwana biyu zai zama babu komai shine samarta ka ji dadi bi umranin da rayuwar da bi umranin da abin rayawar da bi haddaru gida yasbasu yakan zama fako biha a wannan gida sadiquka shaytanu abokinka shaytanin shine shaytan ilayka muwaswisu wanda yake maka waswasi bi fitnati mugutarri bi fitnati da fitina mugutarri ta wanda aka rude shi da fitina irin ta mutumin da aka rude shi walazzati da jin dadin mugutassi wanda aka shake shi shine walazzati da jin dadin mugutassi wanda aka shake shi mutum yana cin abinci in ya kware kaga ai diddadin abincin sai ya zama kuma ana kokarin a nemi ruwan da za a samu a kore wannan abincin saboda haka da fitina irin ta wanda aka rude shi da kuma dadi irin ta mutumin da aka shake shi aka magare shi sagubun biha mun haddatun wa itabuhu sigaru zawiha da'iman wa itabuhu sahauta fala yastur alayka itabuhu sahifatuka almahbubu anka kitabuhu dalilun daliluka fa'lam annahu biyadai muhsi sagubun biha mun haddatun wa itabuhu har yanzu yana ga maka ita duniya sagubun wani irin ginshiki ne shine sagbu sugub wani irin ginshiki ne shine kamar wata fila da ake yi a tsakiyar gida wacce take rike gidan kar ya fadi sugubun biha ginshiki na duniya mun haddatun mai rushewa ne wa itabuha da kuma zarginta in dai gini na duniya ne duk abin da gani a duniya to mun haddatun mai rushewa ne shine sugubun biha ginshiki na duniya wanda duk mutane sun dogara a jiki mun haddatun mai rushewa ne wa itabuha da zarginta sigaru zawiha kaskancin ma'abota duniya da'imun a dawame yake wa itabuha kuma zargin duniyar ma shi ma da'imun a dawame yake kullun mutanen duniya ba sa rabuwa da kaskanci kuma ba sa rabuwa da zargi shine sagaru zawiha kaskancin ma'abota duniya da'imun a dawame yake wa itabuha haka nan zargin mutanen duniya shi ma da'imun a dawame yake sahauta fala yastur alayka itabahu sahauta kawar tsake fala yastur alayka itabahu ita atabahu ko itabahu tufafin duniya wanda yake dan karami shine itabu tufafi wanda yake dan karami sahauta kawar tsake itabahu tufafi irin na duniya fala yastur alayka ba zai iya lullube maka sutarka ba shine sahautun nan kamar na mutuwa ne mana lokacin da ka mutu kenan sahifatukal mahbubu mahjubu sahifatuka takaddarka shine wanda aka rubuta ayyukan da kai al mahjubu anka kitabu wanda kitabu ha rubutun wannan takaddar al mahjubu anka an tsare shi gabarinka an rubuta amma baka san me aka rubuta shi wannan takaddar ba daliluka wannan abu shine zai nuna maka fa'alam ka sani annahu cewa yadda lamarin yake biye dai mufsi yana hannun masu kiyayewa takaddar da aka rubuta baka san me aka rubuta ba to wannan shi yake nuna maka cewa lamarinka biye dai mufsi yana hannun waɗanda suke kula da al'amuran naka safalaka ma'amurun fa asarta ba'iran sabarta alladhi fil bai'i yasbihu ba'iran suliddina la taqata fatarji'u ba'iran saga'iru ma tajnihi adatka ba'iran fayana imal ajfani wa haka kam ta'si safalaka ma'amurun fa asarta ba'ira safalaka ma'amurun ma'amurun abun rayarwa shine addini ma'amurun abun rayawa shine addini safalaka ya tsarkaka gare ka fa asarta amma sai ka zabi ba'iran rusashe ga wanda yake rayayye amma sai ka bashi ka zabi rusashe wanda yake rushewa shine ma'amurun abun rayarwa shine addini safalaka yayi tsarkaka gare ka fa asarta amma sai ka zabi ba'iran rusashe sabarta alladhi fil bai'i yasbihu ba'ira sabarta ka tara alladhi fil bai'i abinda a wajen sayarwa yasbihu zai wayi gari ba'iran zaki kaga wa zai ga zaki ya saya kai da kanka ka sai abinda zai kashe ka shine sabarta alladhi ka tara abinda alladhi fil bai'i wanda a lokacin sayarwa yasbihu zai kasance ba'iran zaki kaga ba wanda zai sai abinda zai kashe shi ko kunawa kazo kana talle ai zaka sha wahala ballantana maciji ballantana irin su zaki siliddina siliddina ka ba addini siliddina ka ba addini la taqba kada ka yanke gabarin bin addini fatarji sai ka koma ba'iran zaki ba'iran halakakke kaga ita ma wannan kalmar ba'iran ga ta guda uku kowace ma'anar ta daban safalaka ma'amurun fatarji'u ba'iran anan nafi baitin farko rusashe sabarta alladhi fil bai'i yasbihu ba'iran wannan na biyu sai ya zama zaki siliddina la taqda fatarji'u ba'iran na uku sai ya zama halakakke saga'iru ma tajnihi kananan zinuban da kake aikatawa adatka ba'iran sukan juya ne su kuma manya kanana in suka taru sai su zama manya kuma fayana ibal ajfani ya kai mai baccin idanuwa wai haka kai tanka kam tasi har yaushe zaka zauna kana ta saban Allah saqa'ul hawa fil qaybi yurisu bu'udahu saraita kaseer al umri lan tajna sa'adahu sadaka rahinul qabri lam tasta'idahu sibaka taqabba farqu bit tawb mauta ba'daha fa inda intihail mar'i ya akuz bin naqsi daqa'ul hawa datti irin na san zuciya saqa'ul hawa datti irin na san zuciya fil qalbi dake zuciya yurisu shi yake gadar da buƙudaha nisan zuciyar gabarin Allah datti in yewa a zuciya shi yake gadar wa zuciya nisa gabarin Allah shine saqa'ul hawa datti irin na san zuciya fil qalbi a zuciya yurisu shi yake gadar da buƙudaha nisan ta ga Allah saraita kasiral umri saraita kayanke kasiral umri mafiya yawan rayuwarka kayanke ta lam tajli sa'adaha bakatanadi sa'adaha arzikinta ba shine ayyuka masu kyau shine saraita kayanke kasiral umri mafiya yawan rayuwarka duk ka cinye ta lam tajni amma bakatara sa'adaha arzikin rayuwar ba shine ayyuka masu kyau sadaka gawarka shine sadaka gawarka rahinul qabri abun jingina ne ga qabari ma'ana wanda za a je a ajiye ne a qabari shine sadaka rahinul qabri gawarka abun jingina ne ga qabari lam tasta'iddahu bakatana da mata aikin kirki ba sibaka taqabba sibaka kuruciyarka taqabba tana ta karewa farqubil mauta ka saurari zuwan mutuwa ba'dahu bayan karewar wannan rayuwar taka shine farqubil mauta ka saurari zuwan mutuwa ba'dahu bayan karewar rayuwa fa inda intihail mar'i lokacin da mutun ya gama cika ya kai girman sa ya akuzubin na kasi sai kuma ya rika karban ragi idan mutun ya cika karfin mutun ya cika to sai da ya taraguwa in kin sa ma ya cika to daga nan sai ta duk abin da mutun ya sa ya cika cikin to daga baya sai da ya taraguwa shine fa innan tahayil mar'i lokacin da mutun ya gama cika ya kai karfin sa ya akuzubin na kasi daga nan kuma sai ya rika karban tawaya yana raguwa yana raguwa yana raguwa har ya koma yadda faru kuma yadda he an kwantar he an daga sai ya sake koma kuma wannan gurin wallahi ta'ala a'lam.